أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين 19 ده watan رمضان شكرا 1444 هجرية wanda ya dace da 10 da watan 4 shekara ta 2023 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine as-sunan na al-imam Abi Dawud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabu salah zan mu tashi babu na 110 babu suturatul imam suturatul man khalfahu baban da ke bayanin suturatul imam suturar wanda ke bayan shi ce liman in zai yi sallah ya dauko wani abu ya sa gaban shi na sutura dan ka abu gaban shi to wanda suke bayan shi tashin nan ita ta wadatar musu ba sai kowa ya sama kanshi ba baban zai bayani kan wannan hadisi na 704 al-imam Abi Dawud yake cewa haddathana Muhammad Musaddad haddathana Isa ibn Yunus haddathana Hisham ibn al-Gaz an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala yake cewa habaduna ma a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun sabko tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam min saniyatul izakhir daga gurin da ake cewa saniyatul izakhir saniyatul izakhir guri ne tsakanin harami guda biyu ana kiran shi da jam'i izakhir izakhir jam'i ne na izakhir gamba saniyatul izakhir guri na gamba kenan gamba wannan guri ad gamba ake samu gurin shi yasa aka kira shi da haka fa hadarati sala yace sai salla ta halarto muna wannan guri ya ani fa salla ila jadrin sai sai yayi salla zuwa ga katanga fattakhazahu qiblatan ya dauki katangan nan yace alqibla shi wa nahnu khalfahu mumuna bayan shi faja'at buhumatun sai wata attumkiya ta zo khatabi yake ce ma albuhuma ayi tace walidu shati awwalu da mayulat sawa'un kana zakaran aw unsa in an ce albuhuma dan karamar dabba dan tumkiya dan akuya daidai lokacin da aka aihe shi ba tare da ya jima da aihuwa ba tamurru baina ilayhi zazo zai wuce gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fama zala yudari'uha annabi bai gushe yana tunkuɗe ta ba tala suka badunuhu bil jadri sai da cikin shi ko bil jadari cikin shi ya gamu da katangan nan wa marrat min wara'ihi tabbata bayan shi kenan annabi yayi yadda hayya hana ta hede ta bayan shi tabbi qala musaddad au kama qala musaddad ko kama yadda musaddad ya faɗa babu na hadisi na 705 al imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala yake cewa nan gurin Shamsuddin ibn al-Qayyim yana cewa ibn al-Qattan ya rauna wannan hadisi cikin sanadin shi akwai majhuli inji ibn Sa'id al-Qattan yace haddathana Sulaiman ibn Harb wa Habs ibn Umar qala haddathana Shu'ba an Amr ibn Murra an yahay ibn al-Jazzar an ibn Abbas annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fa zahaba jadiyun annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah sai wani dan akuya ya zo ya murru baina idai ya buta gaban shi faja ala yataki sai annabi ya sa yana ta kare shi yana kare shi ya hana shi bin gaba kenan kaga abinda zai a hana mutun ya bi ya zakka hana mutun to haka nan dabba ma in zai ta wuce hana ta zakkai kuma suturar liman ta kasance sutura ce ga wanda ke bayan shi babu na 111 babu man qala al mar'atu la taqda'u salah babu bayanin wanda suka ce cikin malamai mace ba ta yanke sallah kamar yadda magani can baya cewa yana yanke sallah da kare baki da jakki da mace to zai hudda mace daga nan hadisi na 706 al-imam yake cewa haddathana muslim ibn ibrahim haddathana shu'ba an sa'ad ibn ibrahim an urwata an aisha qalat take cewa kuntu baina dayyin nabi sallallahu alaihi wasallam bainal qibla na kasance gaban annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin shi da al-qibla shu'ba yake cewa subha ina zatan qalat ana cewa ana haidni ina mai haila kaga kuma ya nuna sallah annabi bata yanke ba qala abu daud yake cewa wa rawahu az-zuhri wa ata'u zuhri da ata'u sun rawato shi da abubakar ibn habz da hisham ibn urwa da iraq ibn malik da abul aswad da tamim ibn salma dukkan su daga urwa daga aisha da ibrahim daga aswad daga aisha da abu duha daga masruq da aisha da qasim ibn muhammad da abu salma da aisha bisa ambaci ba wa ana ha'it duka wannan marawaita bisa an bace cewa wa ana haid kenan yana nuni daga cewa kuskurantar da cewa wa ana haid kuskure ne bata ce ba Aisha wa ana haid shi yasa Aisha Ubama ce ina zato hadisi na 707 al-imam yake cewa haddathana Ahmad ibn Yunus haddathana Zuhair haddathana Hisham ibn Urwa an Urwata ibn Zubair an Urwa an Aisha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli salatahu min al-layli annabi ya kasance yana sallar shi ta dare وهي مؤترضة تنا بجري بين يديه وبين هو بين الكبلة أكانش دا الكبلة رايك دا على الفراش تنا برتي أكنشون هدا تابجرو أجبانشي بس شون هدا تنا برتي كم أكانش دا الكبلة الذي يركض عليه ودك برتي أكنتا حتى إذا أراد أن يوتر هسي إن يعنيه يوم وتري أن نبا أي كذا هسي تاد أيشا فأوترت سيتي وتري سيتي وتري kenan nan gurin ba za ta iya bin shi ba sallolin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi zai barta har sai lokacin da zai zuwa ga wutri sai ta data hadisi na 708 al-imam yake cewa haddathana musaddad haddathana yahya an ubaydullah yake cewa sami'tu qasim naji al-qasim yuhaddisu yana bada hadisi daga aisha take cewa bi isama adaltumuna bil himar wal kalb tur da kuka kwatamta mu da kare da jakki la kadar ayatu tana ne wanda suka rawato hadisin can da ke cewa jakki yana kare sallah da kare baki da mace tace na ganni ina sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah wa ana mu'taruda bayne dai ina bujira a gaban shi fa iza arada an yasujada in yayi ne sujada ga mazarijalaya sai tun kude kafahuwana fa da mamtu ha sai in tattare su sun mai sujudu kamar ya soke su haka sai ta tattare kafahuwanta sai yayi sujada kenan nan kare hakki mata ne an kwatamta su da jakki da wannan in tura da sun ji hadisin dake kwatamta su da kare da jikin sun samu abun sukan musulunci hadisi na 100 Aisha ta faɗa musu martani kuma ba dan asare bane ta ka hujjata ga ta kirara tana sallah Annabi tsakanin Annabi yana sallah gabanin wannan kuma tana gaban al-qibla yake cewa haddathana Asim bin Nadhar haddathana al-Mu'tamir haddathana Ubaydullah an Abi Nadhar an Abi Salamah bin Abdurrahman an Aisha annaha qalat take cewa kuntu akunu na'ima na kasance ina kasancewa mai barci wa rijlaya bayna dayyi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kafahuwana suna gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli min al-layli yana sallah da daddare fa iza arada an yusjida idan yayi nihin sujada darba rijlaya sai biki kafahuwana fa gabbatu ha sai in tattare su ko kuma tace qabbatu ha fa sajada sai yayi sujada kina dan ya samu gurin sujada kenan anan gurin da take cewa ga maza rijalayya ko kuma daraba rijalayya sai bigi kafahuwana a cikin riwayar Bukhari Hafiz Ibn Hajar yake cewa wanda suka kasu nuni akan cewa yana tunkude kafata ya mun haka da kafa ya ingusa kafata yana nunin cewa anna lamsul mar'a la yanqudul wudu taba mace bai warwar arwalla amma sai aka bi bayan shi da cewa Hafiz Ibn Hajar malamai bisu sallama ba suka ce tana yiwa ya kasance da kwai shamaki tana riye da wani bargo ko da wani abu ba jikinta ya taba ba babu na gaba hadisi na mun karanta fa darabar rijalaya ko sai na 710 yake cewa haddathana Usman ibn Abi Shayba haddathana Muhammad ibn Bishr wa haddathana al-Qanabi haddathana Abdul Aziz an ibn Muhammad wa hadha labzu an Muhammad ibn Amri ana Abi Salamah ana Aisha qalat take cewa kuntu anamu na kasance ina barci wa ana mutarda fi qiblati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina bujire a cikin al-qibla al-annabi sallallahu alaihi wasallam fa yusalli rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana amamahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ni kuma ina gaban shi iza arada an yutira idan yana so yayi wutiri Usman ya kara cewa ga mazani sai surkune ni sun mattafaqa sannan suka yi tifaqi faqala sai ce tanaha sai ta gusa kafahuwanta sai ta gusa kafahuwanta Aisha radiyallahu ta'ala anha nan gurin yake cewa al-Imam Azim Abadi wa alamu anna man zahaba ila anna al-mar'a la taqda'u as-salata istadalla bi ahadith al-bab ka sani cewa duk wanda suka tai akan cewa mace bata yanke sallah sun yi hujja da hadisan nan dake cikin baban nan shaukani cikin nailul awdar yake cewa an rawaito daga Aisha cewa ta tahi akan cewa abinda ke kare sallah shine kare da jakki da musa banda mace mai yiwa dalilin ta akan haka shine kasancewar tana bujira gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana sallah kuma annal itirad ghayr murut sai dai nan abinda malamai suke raddi ga wannan cewa itiradi daban mururi daban abinda Annabi yake magana cewa da mace da jakki da kaza suna kare sallah in sun bi gaban sun wuce ita kuma nan ba bi ta yi gaban ta wuce ba tana kwance yace wa kad taqaddama ya gabata cewa ta rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mace tana yanke sallah kenan nan gurin sai ya zama hujja Aisha ba mai karhi bace hujja ta ba mai karhi bace dan nan gurin a kwance ne take shi kuma Annabi yana maganar in suka bi a ta gaban shi sai da yace khashiya an yamur ahadun bayna idai kullu sai nake cewa ruwayatu ha inda Ahmad bi lafzi رواية أوجا مسند أحمد لفظ لا يقضى صلاة المسلم شيئا إلا الهمار والكافر والكلب والمرأة لقد قرنا بدواب سوء رواية مسند أحمد تكي تشيوى النبي صلى الله عليه وسلم تشيوى abin da ke yanke baya yanke sallan musulmi babu abin da ke yanke ta sai kare sai jakki sai kahuri sai kare sai mace tace kun kun jona mu da dabbobi muggan dabbobi cikin dabbobin ma da kare da jakki da kahuri duka iraki yake cewa rijal kin shi kwasiqat ne ibnu shahabu az-zuhuri ya ka hujja da hadisin aisha cewa al-mururi fil babi ala annahu la yaqdau salata shay kan cewa sallar gaba ɗaya ma babu abin da ke yanke ta Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yake cewa wajhun ka hujja a hadisin Aisha shine abin da Ibn Shahab ya ka hujja ri cewa sallah yaqdau salata yana yanke sallah mace zuwa ƙarshen abin da aka ambata in wucewa suka yi ko kuma a tsaye suke ko kuma a zamana suke ko a kwance suke yayin da ya tabbata cewa annabi yayi sallah a kwance yayi sallah tana kwance a gaban shi sai ya nuni akan cewa wanda ke kwance in kwance ne yake ya huta daga cikin hukuncin sauran ma sai ai kiyasi akan haka kenan yana nihin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wancan abubuwan suna kare sallah ana nihin in sun bi ta gaban mutunan yana sallah amma in suna kwance tare sallah su gaban shi wannan ba su yanke mishi sallah tun daga Aisha ta yi to sauran abubuwan ma sai ai kiyasin su akan haka wannan kuma yace sai a tsaida shi akan cewa daidai suke a wajen muni abubuwan da aka ambata da ya tabbata cewa daidai suke sai wannan magana ta zamana cewa idjaqin in kwance suke babu lahi an shahe shi wannan wasu sun ja akan kawai hujja akan wannan ne dalilai masu dama daga ciki abin da suka ce kissa Aisha waqi'atu halin ce tadarraqu liha al-ihtimal abu ne wanda ya shahi Aisha ita kadai tana yiwa wani ihtimal ya kasance ya shiga wannan fa inna masuqu masaqit tashri' al-am amma abinda annabi ya faɗa kuma shi yasa malaman hadisi suna da wannan ka'idar cewa waqi'atu ayni la umuma laha waqi'a ta ayni ba a mata umumi can ga a waje annabi ya ce duk mace in ta bi gaban sallah sallar tana karewa kuma sai nan gurin muka ga gashi wannan ai hukunci ne na jama'a gaba ɗaya ya bada kuma sai nan gashi yayi sallah gaban Aisha ba zai zama hujja ba musamman me yasa yayi tana yiwa kuncin guri tana yiwa darura tana yiwa kaza kenan shine ya tadarraqu ilaiha al-ihtimal tana yiwa diyawa tana shiga to ba za a dauki wannan hukuncin ba azama jama'a shi bayan su ga nasu can wanda yake bance su da maganganu da dama da malamai suke kawowa kan wannan mas'ala wasu sun tahi akan cewa dukkan su abubuwan da aka zana ba suna yanke sallah bane gaba ɗaya ta zamana ta baci kawai a sake ta a suna rage ma sallah lada dan saboda sun dauke wani abu na khushu'i ga wanda suka bi ta gaban shi babu na 112 babu man kala baban wanda ke cewa alhimaru la yaqdau salah wanda suka tai kan cewa jakki bai yanke sallah mun ga ai an hudda mace to kuma nan babu guda abu do da zai kulla akan cewa jakki ma ya huta hadisi na 711 haddathana al-imam yake cewa haddathana usman ibn abi shayba haddathana sufyan ibn uwayna an az-zuhri an ubaydullah ibn abdullah an ibn abbas yake cewa jiitu ala himarin nazo abu sa jakki ha wa haddathana al-qanabi an malik an ibn shahab an ubaydullah ibn abdullah ibn utba daga ibn abbas yake cewa aqbaltu rakiban ala atanin na fuskanto nazo ina busa wata jakka ala atani tace maccan jakki wa ana yawma idzin qadna hazatul ihtilam ni a lokacin na kusa balaga wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas annabi yana sallah da mutane yace bi mina amina famaratu baina idai ba'd sab sai na buta gaban bangaren wasu sahu na buta gaban su fa nazalta sai na sabka fa asartu al'atana ta ta usaina saki jakka tana kiwo wada khartu fi safi na shiga cikin sahu falam yunkir zalika ahadun babu wanda yayi musun wannan kin kaga nan gurin abin da yasa yace na hazatul ihtilama na kusa balaga wannan abin da yamma mutane ya buta gaban su da jakka har ya sake ta sun ce taimakon don kasancewa ba wai yana balagagge bane aiki ne na yaro to amma jakkar da aka sake ta kuma tabbata gaban sahu ba wanda yayi inkarin cewa ka bata mu musalla hadda annabin hadda wanda suke bayan shi qala abu daud yake cewa haza lafzul qanabi wannan lafazin qanabi ne huwa atammu shi ya hicika malik yake cewa wa ana ara zalika wa sai idza qamatis sala ni ina ganin wannan ya wadatar idan sallah ta abun nan
annabi
tsakanin
kamar da shi maɗi ya ce ba'aris
yo ai in ka nura kuma in ta bi ta gaban mutanen sahunsu kamar ta bi ta gaban annabi ne tunda bayan mun ji an ce suturatul imam suturatul man khalfahu suturar liman suturar wanda suke gaban shi suke bayan shi ce gaban su in ta bi zai yi illa dan saboda su ma sutur kamar yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam gashi shi yana nan gurin su ga suturar sa nan shi yana nan to in ta zo jaka wannan ta zo ta buta nan kamar daidai ne ta zo ta buta gaban annabi tunda ba ta bayan nan ta bu ba ka nura da kyau ba ta bayan nan ta bu ba inda ta bayan suturar ta bi to wannan babu matsala amma in ta zo ta buta gaban sahun kamar ta buta gaban annabi ne sallallahu alaihi wasallam dan saboda ta gaban dai sahun ne ta gaban tsakanin mutanen da suturan ne ta shiga ka gane
eh tunda ya ce ba su sahun yanzu suna ana sallah haka in yazo na bi ne tsakanin sahun idan matsala ko babu
kamar in mutun ya bi ta gaban
sahun
ni akwai wannan shi ma in ya kasance wasu sun tafi akan cewa cikin sahun in kamar wani darura ce ta kama ko da a cikin in dai ba dole ta kama ba zaka wuce ne ka je ka dumke wata baraka ta sahu ko ka daidaita kaza ko huta ne zaka yi wani uzuri ya kama ka to wannan kana iya bin ta gaban sahun wannan kai dama ce aka baka amma a haka lahiya lau ba zaka bi ta gaban su sahun wa'annan ba ba zaka bi ta gaban su ba tunda kai mutun ne mai niyya ka da niyya ka kabbi amma ita jakkawa ba ba san can ta san hani ko eh na'am yo ai kuma shi ba shi aka kawo hukunci da nashi ba jakka bayan ya sake ta lokacin yana busa mun fahimci cewa yana da niyyar ne zo ya shiga sahu to amma inda hujjar ya kawo ai cewa yadda ya sabka jakka sakin ta yi ta tahiyyata tabbata gaban sahu ita kadai bai shi bai ya busa yawa babu na hadisi na 712 al-imam yake ce haddathana musaddad haddathana abu awana an mansur an al-hakam an yahya ibn al-jazzar an abil as-sahaba irin wannan yana da kyau in an tar da wani hadisin da mutum yake ga wata shubha ko wani yana buƙatar ƙarin bayani ya daga hannu ayi bayani kan shi saboda yayin mutum ya huta da wani abin da bai huto kihili ba yace tazakarna ma yaqda us-salah yake cewa mun tattauna akan abin da ke yanke sallah inda ibn Abbas a wajen malamin mu Abdullahi dan Abbas fa qala sai yake cewa ji'tu wa ana gulamun nazo ni ina yaro karami min bani Abdul Muttalib daga cikin bani Abdul Muttalib ala himarin akan jakki wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah fa nazala in an ce himar ya gama da macen da namijin to amma ruwaya baya ta nuna mana cewa al'atan ce macen jakka ce fa nazala sai ya sabko wa nazaltu kamar yanzu kace wani mutum ya zo nan kuma in aka jima kace wata mace ta shigo nan cewa mutum bai warware cewa jakka an ce himar ya gama duka macen jakka da namijinta fa nazala wa nazaltu sai ce sai ya sabka wa tarakna al-himara amama sab muka bar jakkin nan gaban sahu fama balahu bai kula da wannan ba waja'at jariyatan wasu ƴan mata bi suka zo daga banil abdul muttalib fa dakhalata bayna safi suka shiga gaban sahun nan fama bala zalika bai kula da wannan ba kaga ke nuna da jakkar da macen bu su yanke sallah hadisi na 713 yake cewa haddathana usman ibn abi shayba wa daud ibn mihraq al firyabi kala suke cewa haddathana jarir an mansur bi hadha al hadisi bi isnadihi yake cewa faja'at jariyatani irin wancan hadisin ne yace nan kuma karin cewa sai wasu ƴan mata bi suka zo min bani abdul muttalib daga bani abdul muttalib iktatalata suka yi hada fa an ce jariya ita ce daga budurkar takata bata kai ga arme bata yi arme ba fa akhazahuma sai ya kama su suna hada tsakanin su usman yake cewa fa farra bainahuma sai ya raba tsakanin su ko fa farraka aka samu fa farra shine riyalle santar da su wata tayinan daga far'i ne ma'ana mai da su far'i wannan tayinan ya raba tsakanin su wa qala daud yake cewa fa naza'a idahuma min al-ukhra sai ya raba daya cire daya su daga daya fama bala zalika bai kula da wannan ba ya kama daya ya raba su nan da yake cewa na bar jakkar nan tana kiwo yace dai wannan hadisin suka yi dalili akan cewa jeki dan ya bi ta gaban sallah sallah bata bace ba sai kasance ya shahi hadisin Abu Zar wanda Muslim ya huddo shi ya Imam Abi Dawud ya tahi akan cewa wucewar jeki yaqda'u salah yana yanke sallah hakanan wucewar mace da bakin kare Ibn Hajar yake cewa bi anna mururu muttafaqun fi hali mururu Ibn Abbas wa huwa rakibuhu an biyo bayan shi akan cewa shi gaban dan Abbas da ya wuce ta gaban sahu ya kace lokacin yana bisa ne ya gabata akan cewa suturatul imamu suturatul makhafu suturan mamu suturan wanda ke bayan shi ne wa amma mururuhu ba'da an nazala amma sabu ci gaban shi bayan ya sabka daga jakkan nan yana bukata akan mu samu naqal mu samu wani hadisin da ke nuna cewa bayan kamar yadda muka yi magana cewa bayan ya sabka daga jakkan nan yayi tahiyya ko bai yi ba tana yiwa ya tsira ta daidai gurin da yaga kawai yana sabka shiga sahu zai ba tare da ya bi gaban kowa ba Munziri yace Bukhari ya hudo shi da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sai na 113 wanda duk tahiyyarsa daya babu man qala al-kalbu la yaqda'u salah wanda suka ce kare ma bai yanke sallah kowa za a hudda shi daga cikin su hadisi na 714 al-imam yake ce hadathana Abdullah Abdul Malik ibn Shu'aib ibn Lais hadathani abi an jaddi an Yahya ibn Ayyub an Muhammad ibn Umar ibn Ali an ibn Abbas ibn Ubaidullah ibn Abbas an al-Fadl ibn Abbas yake cewa atana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana wani hanufi badiya mu muna kauye lanana mu muna kauyen mu wama ahu Abbas tare da shi akwai Abbas fa salla fi sahara yayi sallah cikin sahara laysa bainahu wa bain sutratin wahim aw himaratun lana ya kasance bainai dai hi kai sutura gaban shi babu sutura wa himaratun lana wa kalba da wata jakkan mu da wani dan kariyar kariyan mu ta abasan suna wasa bainai dai hi a gaban shi fa ma bala zalika bai kula da wannan ba kaga yake nuna cewa bai yanke sallar ba Munziri yake cewa al-Imam Nasa'i ya huddo shi irin wannan ya ambata cewa cikin sanadin shi akwai magana sai dai bai ambaci ba cewa akwai kare ciki tana yiwa kasance karan ba baki bane shi yasa ba a yi hani ba a yi magana ba annabi bai hana ba koda hadisin ya tabbata kuma nan gurin inda babban magana take cikin hadisan da ke cewa kare da jakka da kaza in suka bi gaban sallah sun yanke ta da wannan hadisan da ake kawowa da asar in wanne aka yi da farko wanne ne da baya ita ce matsala rishin sanin wannan shine matsala inda mun san cewa waccan magana ita aka faɗa wannan abubuwan su suka zo daga baya sai mu dauka cewa an shahe abin amma ba mu sani tana yiwa wa'annan aka faɗa lokacin da rangwame ba a hana ba daga baya kuma aka kawo cewa an hana wannan kuma yahtaju ila tarikh dole sai an samu tarihin yaushe aka yi wannan yaushe aka yi wancan shi yasa sanin tarihin hadisi yake da muhimmanci wanda malamai suna da kokarin wannan malaman hadisi idan annabi ya faɗi magana abinci ko a wace shekara ne ya faɗe ta a wani lokaci ne dan wannan zai tasiri wajen an samu mukhtalaful hadis wani ya shahe wani wanne ne ya shahe wani wanda ya riga tabbas shi aka shahe na 114 na ƙarshe babu man qala la yaqda'u salatu shay wanda yace sallah ba abinda ma ke yanke ta babu abinda yake yanke sallah hadisi na 715 imam yake cewa hadathana Muhammad ibn al-Ala Muhammad ibn al-Ala ya ba mu labari yake cewa akhbarana Abu Usama an Mujalid an Abi al-Waddaq an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqda'u salatu shay babu abin da ke yanke sallah wadra'u mas'atum kutunkude abin matakar iyawa ku fa inna ma huwa shaytanun dan kawo shaydan ne duk wanda zai bi ta gaban sallah kawo shaydan ne ku yi kokarin tunkude shi bai bata muku sallah Hadisi na 716 al-Imam yake cewa hadathana Musaddad hadathana Abdul Wahid ibn Ziyad hadathana Mujalid hadathana Abdul Waddaq yake cewa marra shabun min Quraishin wani matashi na Quraishawa ya wuce bayane dai Abi Sa'id al-Khudri ta gaban Abi Sa'id al-Khudri wa huwa salli yana sallah fadafa'ahu sai tunkude shi summa ada sannan kuma fadafa'ahu salasa marat sai tunkude shi kai haka haso uku falan man sarafa yayin da gama qala sai yake cewa inna salata la yaqda'uha shay sallah babu abin da ke yanke ta walakin qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idra'u masadatum ku tunkude wanda yazo wucewa mutakar iyawarku fa innahu shaytanun dan shaydan ne to al-imam al-hafiz Allah mashi rahama yana da tawjihin shi Abu Dawud qala Abu Dawud yake cewa iza tanaza al-khabarani anin nabi sallallahu alaihi wasallam idan hadisai bi sun ci karo da juna sun ja juna wannan yace ai wannan yace a bari kamar hadisan baban nan wasu sun hana wasu sun ce tun tabbatar wasu sun ce tana yankewa sun ce bata yankewa kuma duka kowanne hadisi to menene mahuta nace nuzira ila ma amila bihi ashabu radiyallahu anhum min ba'dihi to duba ake mi sahabban annabi suka aikata bayan shi ba a lokacin yana da rai ba lokacin yana da rai hukunci yana iya sauyawa bayan ya bar duniya za a bincika mi suka yi aiki da shi wanda ke nuna cewa abinda suka yi aiki da shi kinnan akan shi aka bar aka tsaida magana aka tsaida hukunci wannan magana tashi tana da ta'aliki yake cewa to sahabbai da dama sun tahi gabaki ɗayan su akan cewa la yaqda usalatu shay babu abinda ke yanke sallah bayan rasuwa annabin haka suka tahi shi yasa Abu Dauda ma a wajen jiran tawwa Abu Abkin bayan ya kawo su kasan rikicin kasan jayayya a ƙarshe ya kawo muka cewa la yaqda usalatu shay a ce a ƙarshe kenan kyakkyawan bara'atul iftitam irin na Bukhari kyakkyawan cikawa yace tahawi ya hudo daga Aliyu da Ammar kuma in an ce maka cewa sahabbai sun tahi akan cewa dukkan su kaza ne bayan rasu annabi ba da baki ba kawai abinda za a tabbatar littattafan da suka tattaro maganganun sahabbai da ayyukan su akwai su to zai kawo su bahawi ya hudo daga Aliyu da Ammar suke cewa sallah babu abinda ke yanke ta mutun ya tunkuɗe matakar iyawar shi daga Aliyu yake cewa babu abinda ke yanke sallan mutun kare ne ko jaki ne ko mace ko wani wannan daga cikin dabbobi Huzaifa yake cewa la yaqda usalatu ka shay ba abinda ke yanke maka sallah Usman ma ya hadu irin wannan Al-Hafiz Sa'id ibn Mansur ya rawaito daga Aliyu da Usman kwatankwacin irin wannan mauqufi daga Abi Sa'id cewa sallah babu abinda ke yanke ta Tirmizi Allah mashi rahama da jin kai shi ma da yazo nan sai yace wal amalu alayhi inda aksaru ahalil ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dihim min at-tabi'ina qalu la yaqda usalatu shay Tirmizi yace aiki da wannan maganar ake cewa la yaqda usalatu shay babu abin da ke yanke sallah tun daga zamanin sahabban annabi har tabi'ai gaba ɗayan su kuma yace wannan ita ce maganar Sufyan da Shafi'i Tirmizi yake cewa hadisin Abi Zarri hadisi ne sahihi amma malamai sun tahi akan cewa abin da ke yanke sallah da jaki da mace da bakin kare haka ya tsaya amma inda al-mu'allif ar-rajihu Adam al-Qadi amma a wajen Abu Dauda magana mafi rinjaye da wajen Tirmizi da wajen malamai da sahabbai shine cewa kawai sallah babu abin da ke yanke ta da maganganun malamai da ya kawo nan zama take ka abinda muka faɗa daidai Allah ba mu da na kuskure Allah mu dokin sarki yayi mana gafara